Kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta baiwa sabbin shugabannin tsaro da shugaban kasa ya nada goyon baya don ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin samo jiragen yaƙi da za su taimaka wajen wanzar da tsaro a ƙasar.
Shugaban kasa ya riga faɗa watan 6 wannan jirage za su zo bangaren gwamnoni gabaki daya ba ma na arewa gabaki daya ba mun riga an faɗa shiri da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya gabaki daya da duk taimakon da zamu musu da duk kokarin da zamu basu hadin kai mu gani an magance rashin zaman lafiya nan so yanzu shugaban kasa ya sa yace wannan kwata biyun da ya bayar saboda samu a bar manoma su shiga su yi noma
shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong Matakin na gwamnonin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce wasu 'yan bindiga sun kai masa hari a ranar Asabar amma ya tsallake rijiya da baya. Kwamishinan yaɗa labarai da yawon shakatawa a jihar Benue Madam Gunan Adingi ta ce tuni gwamnan jihar Samuel Otom ya rubuta takardar koke ya aika wa shugaban ƙasa.
Yana fita daga motar shi yana duba kuma da zai yana faruwa cikin gonan shi mutane suka fita kawai suka fara tada bindiga mashi. Ya fara gudu sai security nashi masu da suka gani wai a'a abun kamar ana so a kashe shi da miki sai suka fara buga ma mutane amma da jiya aka koma villager sun ce wai dama mutum da ya an kashe shi amma mutane sun doka mutumin sun tafi da shi amma jiya mun ji wai akwai wani organization wani Fulani militia movement sun ce wai su ne suka yi wannan abu amma daga yau mai gidanmu ya rubuta president da giya mishi wai abin da ya faru a state nasu ke mun ji commissioner of police ya tura mutane a zuwa investigate to yanzu da muna jira mu ci abin da federal government zai yi
Kare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Alhaji Bello Badejo yace ba su da wata alaka da harin da aka kai wa gwamnan.
Na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci bane domin saboda Otom ya zarge Miyetti Allah Kautal Hore tun lokacin da ya kafa doka muka nemi kalubalantar wannan dokan muka nemi mu jawo hankalin sa akan dokan da ya kafa dokan babu adalci a ciki domin saboda babu wani gurin da aka nuna cewa Fulani za su iya cin wata moriya wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi sabilillahi babu mai yadda Allah Kautal Hore a ciki
a halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da binciken kokof kan waɗanda suka kai hari kan tawagar gwamnan na jihar Benue a wata sanarwa da daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham shugaban gwamnonin na jihohin arewa Simon Lalong ya yi kira ne da a haɗa hannu wajen daƙile matsalolin tsaro a ƙasar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya